Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Barkanmu da Juma'a. Baba Yakubu makeri ne tare da Zara Amin Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a babbar rana 13 ga wata Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Zara da kanin labarai.
Hamas ta shaida wa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula su yi kaura zuwa arewacin Gaza cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyar su. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki akan Ukraine. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan rahotannin da suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudu su koma ƙasar su.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya soma wani yunkurin diplomasiya domin taimakawa wajen magance yaduwar yaki a yankin Gabas ta Tsakiya. A cikin shirin za a kuma ji cewa wata kungiyar mata a jamhuriyar Niger ta kira ga babban bankin kasashen Afirka ta Yamma don Faransa da ya dawo wa Niger kudaden ta da ya rike saboda juyin mulki da aka yi a kasar.
Akwai yaro na amanda suna ga aiki da ban har yanzu basu samu kuɗi basu samu biya, akwai mata basu samu biya ba, akwai maza basu samu biya ba. Mun yi da su a bude banki, kowa ya samu ince kanshi, kowa ya samu kuɗin shi.
Muna kuma dauke da rahoto akan saka kasar Ghana da wasu kasashen Afirka guda uku a kwamitin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi. Kamar kowace ranar Juma'a kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo wanda a yau zai duba batun rikicin da ke faruwa a yankin Gabas ta Tsakiya da kuma irin gudunmuwa da Isra'ila da Hamas ke samu daga kasashen duniya. Amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Hamas ta shaida wa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan 1 su yi kaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyar su. Kungiyar mayakan ta kuma ce hare-haren da Isra'ila ta kai cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila 13 da wasu 'yan kasashen waje da suka yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da Sarki Abdullah na Jordan a birnin Amman, inda kuma zai gana da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa Isra'ila don ganawa da manyan shugabannin gwamnati. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 340 sun rasa matsugunansu a Ghana. Isra'ila ta ce an kashe mutane 1,300 a harin na Hamas, ita kuma Gaza ta ce an kashe mutane 1,500 a hare-haren mai da martani. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki kan Ukraine. Ma'aikatar ta ce Rasha ta kai irin wannan harin a farkon wannan shekarar daga ranar 9 ga watan Maris zuwa ranar 28 ga watan Afrilu. Jinkirin da aka samu na kwanaki 51 mai yiwuwa ya faru ne saboda karancin kayan yaƙi da za su iya amfani da su. Bayan yakin sunkurin da suka kai kan ababen more rayuwa a Ukraine. A cewar ma'aikatar Burtaniya, jinkirin mai yiwuwa ne saboda Rasha tana alkinta makamai masu linzami na AS-23 da kuma yin amfani da lokaci don ƙara adadin makaman da za su yi amfani da su kafin kai manyan hare-hare a kan Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa Amurka ta sanya takunkumi kan kamfanonin da suka keta ka'idojin farashin man fetur na Rasha. Yana mai cewa yana da muhimmanci a ci gaba da matsin lamba da kuma hana Rasha damar ba da gudunmuwar ta'addanci ta hanyar duk wani albarkatun makamashi. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan rahotannin da suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudo komawa ƙasar su. A cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura waɗanda suka tsere zuwa kan iyakar China da Koriya ta Arewa a farkon makon nan. Jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta shekarar 2022 da aka gudanar a birnin Hangzhou na ƙasar China. Mayar da ɗimbin 'yan Koriya ta Arewa da China ta yi shi ne na farko tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkumi kan iyakokinta na annobar COVID-19 a cikin 'yan watannin nan. Kafin barkewar annobar, China tana mayar da waɗanda suka gudo zuwa Koriya ta Arewa akai-akai, inda suke fuskantar hukuncin da suka hada da aikin bauta, ɗauri a gidan yari, azabtarwa ko kisa. Ma'aikatar harkokin wajen China bata tabbatar da mayar da mutanen ƙasar su ba, amma ta kare matakin da Beijing ta ɗauka game da 'yan Koriya ta Arewa, wanda take kallo a matsayin bakin hauren tattalin arziki da ba bisa ka'ida ba. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis, mai magana da yawun China Yuan Wenbin ya ce babu waɗanda ake kira 'yan gudun hijira a China.
An jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Gabas ta Tsakiya, inda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya soba wani yunkurin diflomasiyya don taimakawa wajen magance yaduwar yaki a wannan yankin. A yayin da wata ziyara a ƙasashen Isra'ila, Jordan, Qatar da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Cindy Saini ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji fasara daga Murtala Faruku Sanyinna.
Yayin da Isra'ila ta soma binne ɗaruruwan mutanen da suka mutu, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kwashe tsohon wuni a Isra'ila yana tattaunawa da manyan jami'an gwamnati, ciki har da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da Isra'ila wanda ke jimamin rasa 'yan uwansu. Blinken ya ziyarci ƙasar ne ba wai a matsayin jami'in diflomasiyyar Amurka kaɗai ba, har ma da kasancewarsa Bayahudi, uba kuma miji.
The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself.
Yace sakon da nazo da shi a Isra'ila shine za ku iya jajircewa sosai domin kare kanku da kanku, amma muddin Amurka na doron kasa ba za ku taba yin haka ba. A koda yaushe muna tare da ku. Blinken ya faɗa cewa yana da shirin ganawa da shugabannin yankin domin kokarin hana yaduwar tashi hankali da ya lakume rayuka 2,800 a bangarorin biyu, da kuma kokarin samun nasarar sako Isra'ilawa kusan 150 da Hamas suke rike da su.
From here I'll go on to Jordan where I'll meet with His Majesty King Abdullah and with Palestinian Authority President Abbas.
Daga nan zan tafi Jordan, inda zan gana da Sarki Abdullah da shugaban Palestinawa Mahmud Abbas. A yan kwanaki masu zuwa kuma za mu ziyarci shugabannin kasashen Saudi Arabia da daɗaɗɗiyar daular Larabawa da Masar da kuma Qatar. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta kan Gaza da hare-hare ta sama, Blinken ya ce shi da shugabannin Isra'ila sun tattauna hanyoyin magance bukatun agaji na jama'ar Gaza. Blinken ya kuma ce ya shirya samar da wata dama ga fararen hula domin ficewa cikin Gaza lami lafiya a lokacin tattaunawar da zai yi da shugabannin yankin a 'yan kwanaki masu zuwa. Isra'ila na ci gaba da tattara manyan makamai da suka hada da tankokin yaki da sauran makamai a zagayen yankin Palestino da ta mamaye, yayin da kuma ta ci gaba da kaddamar da munanan hare-haren martani kan abin da Prime Minister Netanyahu ya kira mummunan harin ta'addanci na Hamas.
Ta gaida Murtala Faruk Sagina da fasarar rahoto wakilin muryar Amurka Cindy Saini. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Steve Scalise ya sanar da yammacin jiya Alhamis cewa ya janye takararsa na zama kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya kasa samun isassun ƙuri'un da zai lashe zaben. Scalise ya ce dole ne mu haɗa kanmu amma ba mu yi hakan ba. Har yanzu akwai wasu mutanen da suke da wasu manufofi. Duk da samun rinjayen ƙuri'un jam'iyyar Republican a ranar Laraba don zama ɗan takarar kakakin majalisar, Scalise ya kasa samun rinjayen ƙuri'u 217, inda ake sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat ba za su kaɗa masa ƙuri'a ba. Tsohon kakakin majalisar Kevin McCarthy, wanda aka tsige a makon da ya gabata, ya rasa ƙuri'u 8 ne kacal na jam'iyyar Republican, sannan kuma bai yanke ƙauna daga samun sake zabansa ba. Yawancin wasu na jam'iyyar Republican sun ce Scalise ba shi da bambanci da McCarthy, kuma ba za su tattauna batun rage kasafin kuɗi da suke so a yi ba. Wani ɗan takarar jam'iyyar Republican mai ra'ayin mazan jiya Jim Jordan ya yi kira da a kawo ƙarshen wannan muhawara, kuma ya nuna goyon bayansa ga Scalise. Ana sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat su 212 za su kaɗa ƙuri'a ne ga shugabansu Hakeem Jeffries, wanda ya kira a kawo ƙarshen tsaikon da ke cikin majalisar.
Gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu mata a ƙarƙashin ƙungiyar mata masu dabara, wato MMD, sun yi wani gangami a harabar reshen bankin, wato bankunan ƙasashen Afirka ta yamma, wato renon Faransa ke da wanda ake kira BCEAO. Da dukkan matsalan bawa shugabannin bankin su marwa Nijar kudaden ajiyarta, waɗanda takunkumin bankin ya ritsa da su sakamakon juyin mulki da aka yi a ƙasar a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Wakilin murya Amurka a birnin ya mai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da wannan bayani.
Yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a wani lokacin da ake fama da ƙarancin kuɗi a hannun jama'a ya sa ƙungiyar MMD, wato mata masu dubara, shirya taron gangami don bayyana wa duniya halin da aka shiga a Nijar a sanadiyar shirin takunkumin da aka kakaba wa ƙasar, inda aka fara fuskantar jinkirin albashi, in ji su.
Akwai yaro naman da suna ga aiki da ba har yanzu ba su samu kuɗi, ba su samu biya, akwai mata ba su samu biya ba, akwai maza ba su samu biya ba. Mun yi da so a buɗe banki, kowa ya samu ince kanshi, kowa ya samu kuɗin shi. Bismillah, tsakai da Allah, cani ya tsaya ya kama mun ƙasar, ga ya taimaka mu yara da talakawa.
Sunana Bibatu Salai. Kawai a gyara ƙasar mu, yara matasa su samu aiki. Mu sohi mu ko mu samu abincin da mun kaci, a rage ma buhuhuwa kuɗi. Kuɗi abinci ya yi tsada. Bankacin da an kari yi kuɗi na ciki a riya, har an ma'aikata biya ina lahiya. Kuma mu wallahi muna goyon bayan sojoji, muna baya gare su yau, muna baya gare su gobe.
Dubban miliyoyin sefa mallakar gwamnatin Nijar ne da ke ajiye a bankin bankunan ƙasashen yammacin Afirka renon Faransa. Aka bayyana cewa bankin na BCEAO ya yi kamuwarsu a washegarin juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. Dalili kenan matan kungiyar MMD suka yi tattaki a wannan Alhamis daga MGC Jadu Seku zuwa harabar ofishin bankin na BCEAO da ke tsakiyar birnin Yamai don nuna rashin amincewa da wannan mataki. Madam Sule Maryama Gamboshuwa na daga cikin jagororin wannan yankuri.
Kudin mu a BCEAO muna da matsala yanzu, har mun kai ga inda wanga gama salar ma wasu har yanzu ba su samu ba. Yonami suke rike da kudin mu. In ka ci hawainiya ka ki ta karanta mana. Mu muka ce mun shi mun gani muna iyawa soshawa su zamna a mulki. Dan abin da gare mu a je shekara da shekaru a ce ba su da izinin da za su taba shi. To BCEAO ta saka mana kudin mu mana.
Domin jin matsayin BCEAO a kan wannan al'amari, na tuntuɓi kungiyar Sanbank ta haɗin kan ma'aikatan bankuna, wacce ta haɗa ni da wani jami'in reshen bankin a nan Yamai, wanne na kira ta waya na kuma aika masa saƙon text bai amsa min ba. kamar kudade da kadarorin gwamnatin Niger na daga cikin jerin takunkumai 10 na fannin hada-hadar kudade kasuwanci da na tattalin arziki da kungiyar Iyomowa ta kakaba wa wannan kasa a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 matakin da sanar a hankali illolin sa suka fara shafar al'amuran rayuwar jama'a na yau da kullum sai kun biyan albashin ma'aikata na daga cikin irin waɗannan matsaloli ko da yake a cikin daren jiya Alhamis an fara biyan albashin watan Satumba a wasu bankuna a cewar rahotanni a wani yunkurin tunkarar kalubalen da ke da nasaba da takunkuman kasashen yammacin Afirka majalisar CNSPE ta bude gidauniyar tattara gudunmuwar kudaden gudanar da lamuran kasa kuma tuni wasu ƴan Niger mazauna ƙetare suka turo ta su gudunmuwar miliyan sama da 100 na sefa da nufin jaddada goyen baya ga sabbin mahukunta Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Okay ja Sule Mumuni Barma da wannan rahoto Majalisar Dinkin Duniya ta zabi kasar Ghana da wasu kasashen Afirka guda uku a cikin sabbin wato babbobi 15 da za su kasance a kwamitin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ta hanyar zabin sirri wannan kwamitin majalisa na da alhakin kare duk wani haƙƙin bil'adama a duniya ga dai Idris Abdullahi Bako da ƙarin bayani
The following 15 member states have thus been elected as members of the Human Rights Council for a three-year term of office beginning on the 1st of January 2024. Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi.
Ambassador Dennis Francis, ang kasar Trinidad and Tobago, kumashugabang majalisa kinang, yeche bayye na suna yung kasashen da akazaba, bayanda aga kadogur unsirin, yeche wadan ng kasashini akazaba, kumadashi ayki na shikaru uku daga ranar 1 ga watan Janairun 2024. An kirkiri kwamitin ne a watan Maris na shekarar 2006 a matsayin babbar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da haƙƙin dan Adam. Kwamitin na kunshe ne da mambobi kasashe 47 waɗanda ake zaben su bisa ga tsarin shiyoyi biyar kamar haka. Kasashen Afirka na da kujeru 13, Shiyar Asia Pacific na da kujeru 13, kasashen gabashin Turai na da kujeru 6, kasashen Latin America da Caribbean na da kujeru 8. Sai yammacin Turai da sauran jihohi na da kujeru 7. Alhaji Abdulrahman Gwamda, editan jaridar Daily Guide dake Accra, yace zaben da aka yi wa Ghana na nuni da cewa duniya ta amince da kokarin da kasar ke yi wajen kare haƙƙin bil'adama.
Yana nunawa kaman wato shi majalisan da duniya ma duka baki daya a amince da irin inda muka kai ta wurin kare wato yancin bil'adama. In ka duba inda muka fito wasu shekarun da suka zamanin mulkin wato AFRC PNDC mun ga abubuwa diwa da basu dace ba amma shin ce da demokrasiya ta samu zama a wannan kasan abubuwa diwa sun saki yanzu ma da cer zaka gan a ce an kama mutum an kulle shi ba shi an duba zantukan yanda ake a ba mai shi bil ba shi yasa abin murna ne ga mu da muke gana wadanda kuma ba su kai wannan matsayi a ce na gani su ma za su yi koyi da inda muka kai
kasar Malawi ce ke kan gaba kasashen Afirka da ƙuri'u 182 sai Cote d'Ivoire na da ƙuri'u 181 Ghana na da ƙuri'u 179 Burundi na da ƙuri'u 168 Najeriya na da ƙuri'u 3 Malam Isa Abdul Salam mai sharhi kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti yace lalle Ghana na kokari wajen kare haƙƙin bil'adama amma ya kamata wannan zabe da aka yi mata ya sa ta ƙara daini ta kai ga na farko a nahiyar Afirka
to ka fatan da muke yi ne wanda abu zaka dawoma kuma ta karu ta cikin da zuwa gaba muna fatan gwamnati ya ka kara fada da kara karfi wurin kiyaye hukumar bil'adama sai kanda za ce sabon zabin da za yi ba za mu zo nan kuma kanda muka zo ba ya ce gara ne na farko a Afirka wurin kiyaye hukumar bil'adama shi abin da mun ji kamar yi ne ya bar wani zaman shi wani abin yabo da ya kara mai karfi yi abubuwa da yawa in dai ka an samu masala karan a gaggara su kanda za wannan kuma ya kara dogon gana a huskar nayi a
sabbin kasashe 15 inda aka zaba za su hadu da sauran kasashe 32 da suka hada da Amurka Sudan da sauran a ranar 1 ga watan Janairun 2024 don su fara wa'adin shekaru 3 na aikin kiyaye haƙƙin bil'adama a duniya. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto sama da mutum 2300 ne suka mutu a sabon rikicin da ya barke a Isra'ila da yankin Girin Gaza. Tumayin da mayakan Hamas suka kaddamar da wani harin bazata akan Isra'ila a ranar Asabar. Lamarin da yasa Isra'ila ta ayyana kaddamar da yaki akan yankin na Gaza. Za ku ji da bangarorin biyu suke samun goyon baya daga sassan duniya. Sai a biyo mu domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara Isra'ila. A wani mataki na nuna goyon bayan Amurka yayin da Isra'ila take mai da har-haren martanin harin da mayakan Hamas ka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata. Blinken ya gana da manyan jami'an Isra'ila inda ya nemi ya ji bukatunsu yayin da suke kokarin ganin an sako mutanen da Hamas ta kama. Su kuma sake karɓe ikon kan iyakar ƙasar da Gaza tare da kassara ayyukan Hamas. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto. Sama da mutum 2300 ne suka mutu a sabon rikicin a Isra'ila da yankin Jirin Gaza. Tun bayan da mayakan Hamas suka kaddamar da wani harin bazata akan Isra'ila ranar Asabar. Lamarin da yasa Isra'ila ta ayyana kaddamar da yaki akan yankin na Gaza ta kuma kafa gwamnatin gaggawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara jaddada cewa shi da tawagar jami'an tsaron kasarsa na aiki ba dare ba rana kan rikicin. Yayin da shi da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris suka tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu ranar Laraba.
And this moment we have to be crystal clear. There is no justification for terrorism.
Biden yake a daidai wannan gaba. Ya zama wajibi mu faɗa ƙarara cewa babu hujjar da za ta kare ayyukan ta'addanci. Domin aikin ta'addanci da aka aikata a wannan karin ya wuce misali. Kamar yadda na faɗa a jiya. A ne mu tabbatar da tsaron Isra'ila da kare al'ummar ta nan nan daram.
Tun
dai Biden ya tura sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila don nuna goyon bayan Amurka. Gabanin ya kama hanya Blinken ya gargadi duk wata ƙasa da take kokarin amfani da wannan rikici don cimma wata manufa da ta shiga taitayinta.
President has deployed as you know the world's largest aircraft carrier group.
Blinken yace kamar yadda kuka sani shugaba Biden ya tura jirgin ruwa mafi girma a duniya dake daukan jiragen yaki zuwa yankin. A wani mataki na ganin mun ja kunnen duk wanda yake so ya kara kai hari kan Isra'ila. To yayin da Isra'ila take samun goyon bayan Amurka, su ma Palestina na samun goyon baya daga kasashen Larabawa. A Syria gidan talabijin din kasar ya dauko wani rahoton zanga-zangar da wasu dalibai suka yi a Damascus babban birnin kasar. Inda ɗaruruwan ɗalibai suka yi ta rera waƙar nuna goyon bayan Falastinawa tare da ɗaga tutarsu. Ɗaliban sun faɗa wa gidan talabijin ɗin cewa sun fito ne daga jami'o'i daban-daban don su nuna goyon baya ga Falastinu.
نحن اليوم واقفين بكل فخر واعتزاز واقفه مسانده لاخواننا الفلسطينيين
daga cikin daliban cikin harshen larabci kenan yake cewa muna alfaharin fitowa don nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu muna kuma so mu fada musu cewa damosu da momu ce muna kuma goyon bayan su tare da musu fatan alheri a wannan fafaka da suke yi
bin nasr
a kasar Iraki Prime Minister Muhammad Shia Sudani ya goyi bayan mummunan harin da mayakan Hamas suka kai a ƙarshen mako a kudancin Isra'ila. Yana mai kira ga al'ummar Iraki da su nuna goyon baya ga Falastinawa. Sudani ke yake cewa harin da Hamas suka kai akan Isra'ila ba wani sabon abu bane. Martani ne kan irin rashin adalcin da ake yi wa Falastinawa a 'yan shekarun nan. A yarkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York a nan Amurka, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce yana ci gaba da tuntubar shugabannin gabas ta tsakiya inda ya nuna fargabar kada rikicin ya watsu a yankin.
I am concerned about the recent exchange of fire.
Guterres ne yake cewa na damu kan yadda ake musayar wuta da kuma rahotannin da ke cewa an kai hari daga kudancin Lebanon. Ina roƙon dukkan bangarorin da waɗanda suke faɗa musu su ji da su kauce wa ɗaukan matakan da za su sa faɗan ya faɗaɗa a yankin.
To avoid any further escalation and spillover.
Guterres ya kuma yi kira ga Hamas da ta saki Yahudawan da ta kama. Yana mai nuna muhimmancin kare fararen hula da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Guterres har ila yau ya gargaɗin cewa kada wani ya kuskure kai hari kan Falastinawa 220,000 da ke fake a cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya guda 92 da ke yankin na Gaza. Yana mai jaddada cewa kada kuma a kuskura a kai hari kan asibitoci, makarantu, cibiyoyin lafiya da ke yankin na Gaza. masu sauraro a nan shirin na duniyar Amurka zai da sa'aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Sindisen da Edward Iranian da suka hada asalin rahotannin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu to madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mun ta hanyar email sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamuri Jau yace wato zamu iya cewa kallo ya koma sama kenan Shehu ya dauki giwa a yayin da Atiku ke kalubalantar takardun karatun shugaba Tinubu sai kuma gashi shi ma an ban kado cewa takardun karatun shi na secondary na boge ne to kuma dai menene bukatar mu shine gaskiya ta yi halinta kawai sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa fatan alheri da dukkanin ma'aikatan ku hakika matsalar tsaro da ta addabi yankin mu na arewacin Najeriya babu wata mafita da ta rage mana al'ummar yankin face komawa ga Allah wajen gudanar da kyawawan ayyuka da addu'o'i domin Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da comrade Hassan Hamza Salid Tankarkar da comrade Umar Babanya ya sabon gida a jihar Jigawa sai kuma wannan sako da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Mai Walda bakin transformer Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa albarkacin daraja da kimar rayukan goman fararen hula musamman mata da kananan yara marasa galihu muna ƙara jaddada kiran mu ga Isra'ila da Hamas cewa su hau teburin sasantawa don kawo ƙarshen wannan sabon yaki domin fitina ba ta da gefe sakonmu na ƙarshe na cewa salam sadarwar tage haramcin canjin kudaden kasashen waje domin shiga da kayan abinci wanda aka haranta shigowa da su kusan shekaru 8 da babban bankin Najeriya CBN yayi daidai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa kuma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakon insha Allah za mu rika karanta muku yanzu agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 11 kenan da kusan minti 28 na safe kenan a nan Washington da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
Jami'an kasar Jamus sun ce mutane 7 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da wata mota da ake kyautata zaton wani dan fasakauri ne yake tukata inda ta kife a lokacin da take kokarin tserewa kada ƴan sandan tarayya su kama su hukumomi sun ce motar ta kwace wa driver ne a kusa da Amfin dake gabashin Munich a kan babbar hanyar A94 zuwa kan iyakar Austria Hanyar ta A94 sananniya ce wajen yin fasakwaburi fiye da mutane 20 da suka hada da yara ne ke cikin motar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa 'yan Syria da Turkawa ne a cikin motar kuma direban mazaunin kasar Austria ne. Nahiyar Turai tana fuskantar karuwar bakin haure a baya-bayan nan. Kasar Jamus ita ce wurin da bakin hauren ke zuwa ke da dama ke zuwa. Hamas ta shaidawa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun tsaron Isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan 1 su yi kaura zuwa arewacin Gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. Kungiyar mayakan ta ce kuma hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila 13 da wasu 'yan kasashen waje da aka yi garkuwa da su.
Taman sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma idan Allah ya kai mu can da dare ke nan da misalin karfe 8 da rabi agogon Ghana wato karfe 9 da rabi ke da agogon Najeriya za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Mai wanda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Chang Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalamu